Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Mai sauraro barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata, wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya faro tattaunawa da wata baiwar Allah mai suna Bilkisu Ibrahim, wacce take da bukata ta musamman ta rashin gani. Duk da wannan baiwar Allah ba ta gani, amma ta yi dogon karatu har digiri guda biyu. Bilkisu ta tsaya ne inda take gaya mana a lokacin da take makaranta, wato lokacin da take junior, wato makaranta karama ta secondary. Kawaye har taruwa suke suna cewa suna son su bige ta, wala Allah kila saboda tana da kokolwa ne, a'a wala Allah kila saboda nakasar ta ne, ita ma tace wallahi bata san menene dalili ba. Amma daga baya ta ci gaba da cewa sun daidaita. To waye shiga tsakanin su kamar yadda Mahmud ya tambaya?
Ita mai kula da mu a lokacin bata ga mun ba, gaskiya ta boye mun dalili, amma ne ta ce mun wai sun ci rasu dake ni, sai ta laba bata je ta kira shi ya musta, dan shi kade zai iya maganin su.
Maganin
su, eh, ya kuzo ya ja kunnan su
ya suko da taurin kunne.
To dai tunda asina ga rashin hukuma makaranta, idan suka samu horo ana tankwara su gaskiya.
Haka,
eh, tunda akwai dokoki suna bin ka'ida ba laifi musamman na lokacin mu gaskiya. So daga baya dai aka magance wannan matsalar, muka zo ma samu ma matsala kuma da su gaskiya. Su za su ma daga baya ma sun suna raka ni in ebin ruwa a rijiya ko a pompon akwai, har ya zanto sai su ce akwai wata jinin mai haɗari sosai gaskiya, dan tana da hankali sai ta hana ni zuwa, sai dai ta je ta ebo ta kawo mu. Da sai zaman siniya ma sai ta tura yara kawai su ebo mu. To haka muka rabu lafiya, har yanzu kuma muna zumunci da su.
Duk da kin gaya mana cewa har kin je jami'a gashi digirin ki biyu, shi ya alamta cewa kin fita da sakamako mai kyau daga secondary. To amma za mu so mu ji, kin san ana zama fiye da daya kafin a same a cika sharɗan samun gurbin shiga jami'a. Ke zama ɗin kika na jaraba kika samu wannan martabar ko kuma?
Gaskiya zama ɗin ne. Da farko ma tun da na shiga makarantar, bari mu baka wani labari. Akwai yare da na tara ajinmu, ai take daukan ne, take zuwa AWTC. So ita take taimaka mu wajen karatu da sauransu.
Kamar yaya?
Saboda ka san tsarin ga makaranta na masu gani, malami ya shigo zai rubuta note akan allo. In ya rubutu akan allo ɗalibai su kwafa, sai ya yi bayani kuma explanation kenan. To ni a lokacin akwai recorder, haka tape recorder ne nake recording bayanin shi. Amma rubutun sai in samu cikin irin ɗalibai masu hazaka haka, wanda suka san me suke yi, sai su karanto mun notes su, sai an rubuta ne kuma cikin irin rubutun. To haka muka yi karatun. To yarinyar ita suke karanta min da farko, ya suke zuwa ta ɗaya a class. To da aka yi exams, sai na dau eh aka yi jaraba, sai na dau matsayin ta
ta daya.
To daga nan muka kulla, sai aka daina yin karatu.
Ma ɗaliba ta zarce malamai.
Daga nan gaskiya sai dai ne mun karatun. So dole sai na samu wata yarinya, sai na samu dan abun bata, ita kuma sai ta yi mun karatu.
Abu kaman yaya?
In dan kuɗi haka na kashewa.
Eh.
Kuma ni na zama best overall best student.
Eh.
A lokacin.
To
da muka zo kan makaratu,
na kan ɗaliba mafi hazaka
da basira. Sosai kuwa, alhamdulillah. Da muka gama sai kasance aka rike mana jaraba mu ta waye.
To.
Eh. Amma sai ne ko ta fito, to wane ko ban da mask, ban samu lissafi ba. Kuma sharaɗin shiga jami'a sai da mask da English. Kuma jam din na ina da over 200 points.
To, alhamdulillah. Jam ma ashe.
Nai.
To.
Nai jam a lokacin. So kasancewa an rike mana waye din mu, ne ko kuma ba wannan ƙara idan ban samu lissafi ba. To sai kasance ba zan iya shiga jami'a da wannan jaraba ta ne ko ba. Ga waye din mu kuma aka ki saki sai daga baya. Sai bayan na samu admission a SCE, na fara NCE sannan aka saka mana waye.
Ko an kama ku da ma kudin jarabawa ne?
Babu, mu gaba ɗaya mu a wannan shekarar masu larurar gani dukkan mu aka rike wa jaraba.
To me ya faru?
Ai ban sani ba wallahi. To aka dinga bi mana dai, har ma da iyayen mu suka dinga bi, da daga sha Allah ya ce muke mu aka saki jaraba. To ni alhamdulillah na tashi na samu 5 credits ina including maths and English.
Ya karatun ya kasance sha
a FCE? Eh, a hostel na zauna gaskiya, a makaranta ne ke kwana. Saboda tazara daga makarantar zuwa gida, so sai na samu ɗaki a nan na zauna, kuma haka ne karatun. Su ma nan kaga masu gani ne.
Amma masu gani ne.
Eh, to hakan dai yana ne tsarin wancan na secondary, haka ne wannan. Recorder ce sai in sa in lecturer yana lecturing sai in dauka. Daga baya sai in je ɗaki in yi amfani da recorder ta in yi, ko kuma in samu cikin ɗaliban. Ko an ba da textbook an saya in saya. To haka da sai da tafi da komai.
To amma textbook ya kike karanta?
Eh, textbook sai dai a karanta mu ko a gida. fuskin ɗaliban masu kirki, dan ana samu masu kirki. Kasan na haɗin su shi ne akwai mutane suka mallaki hankalin su ba kamar secondary school ba. To sun samu in sami karanta mu a karanta mu, in gida ne ma a karanta mu.
To a FCE can ma ta ɗan kin kai ko kuma a yanzu an shiga babban masaki sai abin da Allah ya
yi. Eh ai ba position bane nan ka sani. An dai karatun kuma ba a samu matsala ba. Ka san wani sai ko muke samu kari u ba ko absent haka
wai kari u ba na kike taba samu ai ga mai
gaskiya mun taba samu kari u ba sai dai absent
an jaraba ba ki tarata ba
nayi gaskiya abin da ya fito absent da muka bi kuma sai aka fito da result din akan sami irin wannan matsalar gaskiya a manyan makarantu eh amma ba wai dan banyi bane na zo na jaraba nayi komi to kuma wanda ya dauke mu a lokacin wani company wato dan hidima kasa daga dai wurin shi aka samu matsala so da aka bi sai aka gano inda matsalar take aka fito min da result din
wai na san NCE shekara uku ake yi a shekara uku nan kin ce baki taba samun kari over ba balantana ma ai magana spill over wannan mataki kika samu na sakamakon ki dan akwai distinction akwai merit akwai pasco
a points ne
points eh
10 points a lokacin
dan haka da sakamako ya fito sai kika nemi aiki a market ilimi ta jihar Kano
dama akwai maganar za a yi ga mutane a lokacin to akwai magana a ƙasa ba sakamakon ba kuma iba za a yi na ma'aikata to daga baya dai muka dinga bibiya dai Allah ya taimaka har sakamakon ya fito a lokaci guda kuma na cike form DE
to
na biyu ke
na kina so zan shiga jami'ar Bayero
eh zan shiga jami'ar Bayero so da sakamakon ya fito ga aiki na samu sai na fara aikin ina zuwa aiki sai kuma daga baya admission din ya fito
wai da aka baki aiki a matsayin ne aka dauke ki ne
malama malama makaranta mai koyarwa a aji
kuma aka tura ki na
na tudun maliki
makarantar da kike gama ko kai ta fama da tsawayen ki da
tsawaye eh kare ne aka tura ni
wanda suka nemi su tara miki gajiya kin ji yanzu kuna zumunci da su kin sadu da wasu kuma an dauke su malamai a cikin yan ajin nan naku
duk cikin su ba wacce ta shiga da karatu in fact su daga jinin sakali su ma ba su dora ba
da kika samu gurbin karatu a jami'ar Bayero ya ta kasance
to shikenan sai daga ga admission kuma ga aiki sabo kuma gaskiya in mutum ya fara aiki ba a bashi damu koma makaranta sai ya shekara biyu
eh kaidar
so shine sai na ci to yanzu yazo sai na koma makaranta sai na sami
gashi kin fara jin alert gashi kuma makaranta ta samu
eh to haka ne so shine sai na je na samu shi admission officer a lokacin professor Abubakar Rashid wanda ya zama vice chancellor daga baya ya gama to shine a lokacin sai na sami shi na ce ni sa ina so a min a dage min karatun na a min da fari admission ina zuwa ko bada haka shekara mai zuwa sai ban shawara yace saboda me nace gashi na samu aiki ga yace kad ki damu ya karfafa min gwiwa yace kina iya barin aiki in ki kare karatun Allah zai baki wanda yafi wannan wannan shine lokacin ki tunda kika samu admission ne kizo ki karatun ya zai bani shawarwari yace amma na baki sati biyu kije ki shawara idan kin ga zaki abin to idan kuma kin ga zaki bar karatun ki dawo definitely zan baki admission next year tunda kina da requirement ba alfarin yanzu ba alfarin na admission yace a lokacin an dena eh amma zai bani ina dawo
baki ma'ana in kin dawo shekara mai zuwa kina
zai bar admission eh so shine sai na gida sai muke shawarwari da yan uwa to kuma a lokacin akwai inda Tijo permanent secretary ne a government house so ne shi Muhammad Garba Fage to a lokacin sai na je government house sai na faɗa complaint ina sai gashi
wurin sa kika ne
eh
haka tunda shi ma tsohon malamin makaranta ne
gaskiya dan ya ma dadi gaskiya yana taimaka mu ya zama kamar guardian ina ne tun ina FCE yauki to shine sai nace gashi ni sha a cikin karatun ki kuma ga aikin ki
tunda dama su ne gwamnati lokacin
kuma yace irin ki nawa ne muke da su because I was the first ni ce ta farko a lokacin da na fara karatun kasin na gaya ma
haka
yauwa kuma ni ce ta farko da ne degree alhamdulillah ba alfahari ba so ya karfafa min gwiwa yace je ki karatun ki in Allah ya dubi zaki samu matsala shi ne gode Allah sai na koma ne je na ga admission officer ce to gashi ce to fine in muka yi hutu a makaranta ina zuwa wurin aiki na idan muna makaranta kuma sai in je in yi karatu to hakan ne har na kammala
tattaunawa Bulkisu Ibrahim kenan da Muhammadu Ibrahim Kwari a Kano wacce take da bukata ta musamman ta rashin gani amma kuma hakan bai sa ta gajiya ko ta kasa ba idan ta baya gani amma kwakwalwarta tana gani. Da fatan waɗanda suke saurare za su yi koyi da wannan ittihalika. Haka kuma iyaye su ba wa ƴaƴansu goyen baya matukar suna son su yi nasara ba tare da gazawa a nakasar da suke da ita ba. A madadin ita Bilkisu da ta tattauna da wakilinmu sai kuma shi Ibrahim Kwari din daga Kano wacce ta hada mana sauti Julie Leathers Christian sai kuma ni Usman Ahmed Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa mu zama lafiya.